masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani
albarkacin uwa da uba daraja ai uwa amke rayuwa amke karuwa Allah ba ka dukkan dangi ni ne babba na ku mai taba waka dan abuwa da audini ce kunya gare ni ba tsoro ba kayan Allah gobe kake kace Allahu waluman gari suna ta addu'a wanne mu ga wara mun samu Allah tara mu alfarmaka dan darajar rasulullah manzanta dan farani dawa da kiwa goma dan farani dawa da kura goma dan farani dawa da musta goma marasawa babu daraso Allah ka bar ni mazagidan sama Allah ka bar ni mazagidan kasa kyauta Allah Allah ka bar mini mazayan banana Allah ka bar mini mazan tare
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na gaba an tashi lafiya
lafiya ga lawa alheri ya gurin naku
lafiya lo ai ba magana yau baba gani ga ka
Allah tambaya ya so ruwa ki
gani ga ka karan farko a cikin studio tun sama da shekaru biyu baba
gaskiya wannan
inda rai da rabo
haka ne
na ji dadin ganin ka baba
ba na ji dadi a
barka barka da sake saduwa Allah ya taimaka mana mu ga bayan waɗannan bala'o'i da
mu
za a ci gaba da zumunci da aiki tare
amin su
ido na ganin ido
gaskiya wallahi yau yi dadi
ido na ganin ido
kai Allah ya kara mana lafiya da wancan
rai amin 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 to baba kamar yadda muka saba zamu fara da waɗannan aure daki da ake shirin yi zamu faro da wannan aure na yar mu Amra wato diyar abokin aiki mu Yusuf Mamman a jamhuriyar Niger wanda za a daura mu aure ranar 9 wato juma'an nan kenan juma'a mai zuwa ba
eh haka
ga watan nan na Satumba za kuma yi auren ne a Madina ta uku kusa da Fada Lubat Allah ya sa Lubat ne
Lubat haka ne da yin shi ma
faɗa a ta Fada Lubat kamar yadda muka faɗa ranar juma'a da karfe 4:30 na la'asar to Allah ya sa an yi adaci Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare sai kuma wannan shi kuma bikin sallama amarya ne da za a yi na ita yar marigayi Mr. Yusuf Umaru da mamata Mrs. Dinatu Umaru za a yi wato bikin sallama yarsu da za ta yi aure Zainab Asaba Umaru za a yi bikin ne shi ma ranar juma'a nan a babban dakin taro na Shelter Equa da ke lamba 2 Beach Road Jos da karfe 3 na rana za a yi wannan bikin sallaman ranar juma'a kana kuma ta nan Amurka za a yi auren baba
lallai
za a yi auren ne ranar 30 ga wannan wata to baba mu ma wannan karan mu ma a ce za mu kasa ido mu ji ina ne ake wannan amon bikin mu bi gara Allah ya sa an yi adace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare
amin summa amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan Umar Bambara na daurin auren Zaliya Bambara da angunta Shu'aibu Abdullahi Samandugu wanda za a daura a unguwar ta Lai a bayan Latabiya Koshi Cluster of Schools da ke nan Accra a gobe Lahadi idan misalin karfe 10 na safe idan Allah ya kai mu gobe kenan bayan haka akwai kuma liyafa da karfe 1 da za a yi na rana a wannan gurin to Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Alhaji Sa'idu Kucho shugaban matasan jihar Ashanti kuma chairman na kungiyar Sudu Baba ta Fulani a kasar Ghana na rasuwar ƴar uwansa Hajiya Mami Kucho mata Alhaji Alima Dugu da aka fi sani da Ali Oga sai Sa'idu Kucho yace ina mika gaisuwar bangajiya da godiya zuwa ga mutanen kuma sai da suka dafa musu baya a lokacin wannan rashi yace yana mika godiya ta musamman zuwa ga VOA Hausa to Allah ya ji kanta ya kuma sa ta huta ya ji kan magabata baki da sai kuma wannan sako dake cewa assalamu alaikum muna mika sakon ta'aziyya zuwa ga gwamnatin jihar Gombe da shugaban karaban hukumar Funakayi da sarkin Bajoga da Alhaji Dan Kasa Ashaka da daukacin al'ummar Gombe bisa rasuwan sarkin Funakayi Alhaji Muhazu Muhammad Kwairanga na uku sakon ta'aziyya daga masarautar wakilin Sandaru Funakayi Bajoga a jihar Gombe to Allah ya ji kansu baki daya ya gafata musu
to amin suma amin sai kuma mun ci zangon sada zumunci baba a cikin waɗannan wasiƙu da muke samu ta hanyar email bari mu fara da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Usman Kasim Kiringin na Arewa mai sauraron filin a bari ya huce a jamhuriyar Niger wanda yace salam filin a bari ya huce ina so a mika mun gaisuwar sada zumunci zuwa ga M Salisu Hammani Murmurtuwa da Aji Muhammadu Kiringin Arewa ko Aji ne yake so yace ko Alhaji ne dai Aji da ya faɗa a cikin wannan takarda da Ibrahim Muhammad Karasuwa sai babansa Malam Kasim a garin Kiringin Arewa da Aisha mata Usaini dan gute Karasuwa sai Dauda Hudu mai titin guru da Ibrahim Yakubu Kiringin da Lawal bin Hambali MC a Sokoto da magaji soja Kiringin Niger da Abari Abdullahi Kiringin da Malam Garba Kiringin a ƙarshe na gaida dukan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka baki daya da fatan sun tashi lafiya sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Alhaji Umar ne cewa yana so a mika mishi gaisuwa fata alheri da sada zumunci da farko ya fara da baba Yakubu Makeri da kuma mai karatu mun gode
mun gode
sai kuma shugaba Sani Be Zabudum da Alhaji Ado Yaro Gashuwa da Muhammad Bakare Gasma da Adam A Adam Gashuwa sai Sale Isa Birnin Kudu da Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo da Alhaji Bura da Da Fataskum jihar Yobe sai Isa Lawal Girgir dan masanin girgir a ƙarshe yana so a mika mashi sakon ta'aziyya ga iyalan Sheikh Ba Gwani Aisani Allah ya ji kan malam Allah kuma ya ba al'umma gashuwa baki daya jimirin wannan babban rashi to amin suma amin
amin suma amin to sai kuma gaisuwan a bari huce zuwa ga iyalan Umar Bambara da suke daurin aure ƴar uwansu Zaliya Umar Bambara da farko gaisuwa zuwa ga Zuwaira Ahmed da Alhaji Mummuni Bambara da Sarki Razak Umar Bambara da Fauziya Idris sai kuma Munkaila Umar Bambara da Alhaji Audu Masigan da Hassan Umar Bambara da Alhaji Abdullahi Bambara da Abdul Aziz Masigan da kuma Kasim Umar Bambara to sai kuma wannan sakon gaisuwar a bari ya huce ta fito da ya fito daga Malam Usaid Dangote Karasuwa jihar Yobe yace salam VOA Hausa don Allah ku isar min da dubun gaisuwa ta zuwa ga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Alhaji Umar Forever Gashuwa da Ado Salati Goma ga Annabi da Aliko Auta Kafinta da Garba Sabiola Gashuwa da Shamaki Ubali Gashuwa da Buhari Yahaya Unguru da Bala Muhammad Dambam da Alhaji Yusufari Mele da Babangida Alhaji Dunciya Wacakal da matarsa Aisha Usai Dangote Karasuwa da mai gida na baba Yakubu Makiri kai wannan abin yayi girma da yawa a'a ya na sai rubai da gidan yanzu shi ne mai gida
gidan mu ha baba
wannan abin ya mun girma
ai ashe ka san baba in ka ga baba ya zuba sutura ai a baba
to kai kuma Allah ya saka sai gidan ka zama mai gida mu ma mu zo mu ci arziki sannan kuma yace da antita Alheri Grace
to na gode
mun gode da kuma Ibrahim Muhammad Karasuwa sai kuma Ibrahim Muhammad Mashina da Musa Musa Karasuwa da Shehu Adamu Jau da Muhammad Salisu Kawar da Moda yace da iyata Aisha Humaira Dangote Karasuwa da al'ummar da ma al'ummar garin Karasuwa baki daya to da fatan an tashi lafiya
amin summa amin to baba kamar yadda muke fada kullun komin kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu gire da mika wannan sako da ya fito daga hannun Dalhatu Garba Gogir wanda yake bayan gaisuwa da fata alheri ga masu gabatar da wannan shiri ina son ku isan man da gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Ma'azu Gyaza director kamfanin Farmers Escort Samar Zaria da Alhaji Ahmed Aliyu dan takarar gwamnatin jihar Sokoto a karkashin jam'iyyar ABC baba a to ni da izuwa yanzu dai ban san ko hukumar zabe ta rajista wata jam'iyya mai suna ABC ba
wata ba rasa ce a Ghana
to fa to ni da na ba jam'iyyar ABC tau sai Yusuf ne ti Samaru Bustof Zaria da Alhaji Kabiru jirgi mai kayan wuta kasuwar Huntuwa sai Bala mai shago mask da Inusa mai taki kasuwar giwa da injiniya Muhammad Usman shugaban karamar hukumar Sabon Gari jihar Kaduna sai Walin Samaru chairman na kungiyar direbobin motoci Alhaji Kabiru Babale kasuwar dare Samaru Zaria da Usaini ne Lemu da Alhaji Hamza mai Samira Maska sai Gidado Adamu shi ma shugaban kungiyar direbobin ne ta flyover Kwangila Zaria gaisuwa ce da ta fito daga hannun Dalhatu Man Jos Gobir Samaru Bustof Zaria to da fatar an tashi lafiya muna kuma mika gaisuwa ta musamman da fatar ƙara samun lafiya ga abokin aikin wato wakilin mu dake birnin tarayya Abuja Nasiru Adamu Helikaya wanda
lallai to Allah ƙara lafiya
agogo sarkin aiki wanda ya samu rashin lafiya to Allah ya
ƙara
Allah ya ƙara miki lafiya da ƙarfin jiki
iya kudi da iya sagalinka barkin da aljuka iya kudi ka iya sagalinka kwana kudi da sagarabanka kika ba ka san kudi ne aiki ana kuna mu ina gaishe ka
to baba yanzu kamar yadda muke ji a wannan sauti bakon da muka raka shi ne har yanzu dai ba mu maraka shi ba bakon namu dai da har yanzu ka gyara mai dakin zama ai kace wai gashi ya samu gonar tumatir saboda haka shi ma yace bari sai ya jira tumatir ya nuna kafin ya bar gidan to bari mu tsora inda muka tsaya hirarsu da wakilin mu Mansur Nasir ga bakon namu Baffa Yaro
to iyaya zaka kamanta waƙoƙinka daga wancan lokaci da ka fara zuwa yanzu
eh zan ga maka gaskiya an samu ci gaba a yanzu ta yadda ake
nani
eh na fuskan waka zan ga ma a lokacin da
akan waka aka samu ci gaba ko Baffa Yaro ya samu ci gaba
Baffa Yaro da kai shi ma kuma akan waka
yauwa to me
tunda yanzu zan baka dan tarihi kadan lokacin da muka taso muna waka koko yan bayan mu ma da suka taso suna waka kai ka samu ma an sa waka ka a gidan radio kadai wani babban
sai an shafa ma
ne yanzu dandana kana yin ta kana yin ta yanzu za ta bi duniya kaga an samu ci gaba bangare na kuma ni kanke na kaga akwai concours international da aka yi wa ma Africa Allah ya ce mutum na zamo na daya a cikin wannan kaga ni kenan kaga alhamdulillah kenan shi ko mene ne ka sani a sanin sanin yake tanya sai dai kiran da zamu kaman al'umma ta ƙara ba mu goyen baya duk da aka ce dan wake guda ke bata iri tunda waƙoƙin wasu da suke yi wanda zaka ji wata waka dai kare ga tanan dai wanda masu irin sa na ammu wanda dai gashi abin da ya zamanto to shi yasa sai
rashin ma'ana waka ko ko rashin inganta aiki
rikin inganta aiki da kuma rashin ma ma'anar waka
ma'anar abin karazibi
to sai a dauke mu duka gaba
ko a cikin haka ba ko da wata kofa da ake shigowa ko wata kofa sai a shigo ko mutai cikin waki ne
eh to ka san kowa da yanda yake abin ga ita waka ba ma waka ba duk aiki da ka sani na duniya in baka baya daraja ba zai baka daraja ba in baka dauke da muhimmanci ba zai baka muhimmanci kajiyar da tare take
fafadan maraƙi ne an yi shi a maraƙi amma a cikin Niger da wasu kasashe ya je ta dalilin waka ya kace ji idan aka ce kaucin ta maraƙi
nan ga in na tanye mai in za a kira na bus podium sai ka ji an ce directement venu de la capitale économique sai ka ji
shi da kasuwanci
da an ga directement venu de la capitale économique sai ka ji Bibliki ya ce, "Fafi yaro!"
Baki da yaso ya turu da dauka.
To kada a ko da ji.
Gaskiya.
Ka gani. Gada an gari mai nisa, maraji ba ka maza. Kai mu da kan maza maraji ba ka maza waka. Kai da kanka kana jin daɗi saboda duk abin da muke ƙasa ce muke ma dan mu harfado al'adunmu na gargajiya dan kan a maida su ba tunda akwai waƙoƙi da dama wanda in ka diba yanzu in ka dauke su ka gyara yana da kyau a saurari wanda mutanen da su kai kuma kai ma in ka zo ka dauko naka da nasu dukkan a iya gyara dukkan take amma ya zamanto a samu aiki mai kyau a samu kuma menene ake gani a cikin waka tunda matsala mawakan mu gaskiya suna gayin nan fortukuwa injinan
to da abin da yazo
eh abin da yazo kuma ita waka bata ga da haka nan ba
muka dawo a bangaren har yau akan waƙoƙin naka wanda suka yi fiti a duk shekara akan yi ranar 18 ga watan Disamba da ake cewa Disamba December a Turanci a kowace jaha a cikin kasashen a cikin jihohin Niger akwai wata waka da kai ni a lokacin maratu kwalliya wannan wakari a dukkan jihar da za a tafiya ana so a ji mawakin garin ya zo da waka wadda za ta ba da kala a ci ai alfahari da ita yaya ne aka yi kai wannan waka
maradi kwalliya na capital economica an gyara maradi maradi ta zama sabuwa an gyara maradi maradi ta zama kwalliya muna da sarauta mai karfi katsina da gobir maradi garin kowa ne maradi garin kasuwanci an gyara maradi maradi ta zama kwalliya an gyara maradi maradi ta zama sabuwa an gyara maradi maradi ta zama kwalliya an gyara maradi maradi ta zama sabuwa muna da sarauta mai kari katsina da gobir Wanda da sarauta mai kari kati da dabobi maradi garin kowa ne maradi garin kasuwanci maradi garin albarka maradi kwalliya capital economy maradi kwalliya capital economy
ka san ki abin da ka san ni ban ina yawan saurare information ina yawan sauraron kallon talabijin
da kafafen sadarwa
ne da kafafen yanda dai duk abin da ka san da ake so a yi a ƙasar Niger alayana in dai kaga ban yi shi ba to sai dai ba tun tabi ba saboda shi ne nake maka jahili bayawa kuma waka baiwa shi
na'am
saboda ni yanzu na haka in gaya maka cewa ma ya ne na yi wakan nan ni ban ma sani ba
kawai ta lero
ta dai zuri
kuma akai
akai
kuma ta karbu
kuma ta karbu da wakan da kidin gaba daya duka Allah ya kawo basira a cikin dukkan
lokacin guda
wallahi mai in kana nan gida akwai lokacin da zaka bace ma kana cikin dakin ka kana tattare na wani bai ma sani ba kuma shi duk abin da ka sani rabonka
bai iya wuce ka
bai iya wuce ka saboda su sauran wakan da suka yi suna a cikin ja ai ba yin su muka yi ba tunda kowane yana so yau jihar shi ta ɗaukaka kuma kowane ɓangare shi yasa kake ganin ko da mun ce miki wannan magana
to baba kaji baƙon namu ba mu san ko yau za mu sallama da shi ko kuma har yanzu zai sake shigowa wannan zore mako mai zuwa ba sai yadda ta yiwu
sai yadda ta yiwu
yawa to muna godiya ƙwarai da gaske Allah kuma ba ƙara basira da kuma ba da nasara a wannan sana'a
amin summa amin
to baba yau labarin da zan baka labari ne irin na dan Ibro wani drama dan Ibro Allah ji karai
Ibro dan drama
ke wa dan Ibro dan drama daga Ado Salatu sai dai ba Adan ne ya rubuto ba matan shi ne Jamila da Fati
masha Allah
yawa su ne suka rubuto wannan wasika suka ce wai labarin wani bari in ce ba fulata ne tunda da yanka ji mudi
yawwa
an ka ji mai suna mudi baba yawwa to Mahmud amma ba Mahmud kwari ba ba na kwari ba
kuma ba lalo ba
yawwa ba kuma lalo ba sai Mahmud ba mun lalo ba ba kuma na kwari ba
haka
yace suka ce wai wata rana ne mudi yana hira da matarsa sai yace wa matar wai idan aka yi ruwa gobe zan je gona in shuka dawa amma kuma in bai ruwa ba zan zauna gida in gyara zauren mu wanda ya fadi
to
sai matan tace to haka ko yace isa tace to sai dai mai gida baka ce insha Allah ba sai mai mudi kasan ku baba maza wani lokaci kuna gan an ce wani abu kamar an rena muku wayo
ba kika so haka ba
wa sai zara ido yace mata yace mata to shi dai ya riga ya gaya mata ko ta yace insha Allah ko bai ce insha Allah ba a cikin daya za a yi biyu
kware kuwa
ko dai ya tafi ya shuka dawa ko kuma ya gyara wannan zauren nasu da ya fadi
haka
shikenan tace to shikenan ni dai nace kace insha Allah gari ya waye babu ba a yi ruwan sama ba sai yace miki mace mata to tunda ba a yi ruwa ba kamar yadda na alkawarta bari in fita in gyara zauren da ya fadi ya ɗebi ɗan kayan aiki shi ya fita yana fita zaure kenan baba sai ashe wani ya shiga kasuwa yayi sata aka dishi ɗan banga ɗan gari suka anguwa suka dishi yayi kwana nan ya shiga nan ya kulɗa nan yayi ka san barawo gudu awwa gudu fofa ne kenan da aka hada mu shi ne wannan da ake cewa kare abin nan yaron ta kare ko awwa
haka
shikenan da ya kurda nan sai wuf ya wuce kofar gidan su mudi
mudi na'am
to da ya wuce kofar gidan su mudi waɗanda suke yayi masu waɗanda suke bin shi nan fintin kau kafin su zo nan ya riga ya wuce nan
wuf
to su da suka iso nan suka ga ya za a ce wai har ya wuce nan sai suka tsammaci da basu hange shi ba suka tsammaci cewa ya kurda cikin gidan nan ne ya boye ya labe na suka shigo ga baba su ba suka kurda cikin gida sai ga mudi daidai mudi yana fitowa sai suka cako na mudi sai suka ji ne barawo
magana ta zo
awwa baba suka cako na mudi ta suke shi ne barawo suka ringa laka miki duka yana cewa shine ba wanda ya saurare shi sai da suka bashi kati har ya suma sai wani a unguwan sai hankali ya duba sai ya ga taguwa irin ta mudi sai ce mudi ne ko sai aka duba aka ce mudi ne mudi ya suma shikenan aka fara neman a kawo dauki aka dibo ruwa ana kwarawa mudi aka dibo ruwa ana kwarawa mudi sai can mudi ya farfado duk an ji mishi ciwo duk ya ji kesar kaf sai aka ba shi hakuri suka ce ai ba su san shi bane su ca suke farawo ne da suke kaza 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 ana ta ba shi hakuri ba an riga an naka sa mishi duka
amma batacciya an hau mai batacciya
amma shi ba da ciya shi kenan da ya farfado can yamma ta ya tafi gida
ya rarrafa
yawwa ya rarrafa ya isa gida ya kwankwasa kofa ya kwankwasa ya yi sallama a gida matan ta ce wane ne ne tunda dai ba fita take ba
haka
sai ta ce waye ne sai ta insha Allah mudi ne insha Allah mudi ya ce insha Allah kuwa insha Allah ni ne mudi
wanda insha Allah da ta ake dabi zai
faɗa ya ce faɗa ya ce shi koya akai to karshen ta dai sai da aka bashi da insha Allah amma wannan shukar dawa bai yi ba gyaran
gaskiya fa
gyaran gyaran abu da yake
ba sai ba yi daya
awu to
ko da duk sun hadu
ko da dai ba sun samu ba sai bugun duka da yasa to baba insha Allah lokaci ya kawo gaba
to insha Allah zai mu tattara
to insha Allah duk tana ta ce ta daga mana ne insha Allah sai ba ku mai zuwa insha Allah da alheri
to
Yeah. ka ali al barka tana jagalin ka abdullahi na gali na mu ko bai zo ba